بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر أصبر شاءكو قوتن Jumada al-ula hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 19 ga watan January shekara miladiya ta 2019. Wannan shine kaset na 44 cikin jeren girkasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangije ya gafarta masa. Littafin al-Istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici wajen fassara nasoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ke da alaka musamman da ahadisus sifat ko kuma as-sifatul khabariya. Ibn Taymiyyah yana tai mana fashin baki da warwara akan maganganu wadanda ya dauko daga littafin Ar-Risalatul Qushayriyyah ta al-Imam Abu al-Qasim al-Qushayri. Yana mana magana akan maida zance ga batun da Abul Qasim al-Qushayri yayi na cewa Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da a saurari komai karkashin fadin Allah, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. A inda al-Qushayri yake cewa wannan al-qawla na nuni izuwa ga umumi ne, dan haka kowane zance ana iya sauraron shi. Karkashin haka ya nuni izuwa ga halascin sauraron kada-kade da maganganu waɗanda suke na waƙe-waƙe da sakin baki. To shine al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi yake mai da zance akan wannan mas'ala. Ya faɗi fuskoki wajen guda hudu game da yadda za a fahimci wannan magana bisa hasken shari'a da tafarkin magabata. Za mu tashi a inda yake cewa al-wajhul khamis, fuska ta biyar, annahu qala, shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne, fabashir ibadi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Fabashir ibadi, kaiwa bayina bushara. Mun ji a baya cewa dukkanin qurra'u suna karanta shi haka ibad, amma as-susi shi yakan kara ya'un ta ainihin wato ya'ul nafsi kenan. Sai ya zama fabashir ibadi idan za a yi waqafi, ko kuma ibadi alladhina idan za a wuce. Alladhina yastami'una alqawla, waɗannan bayinawa waɗanda suke jin zance, fayattabi'una ahsana, sai su bi mafi kyau daga cikinsa. Famadahahum, sai Allah ya yabi bayin nashi, bistima'il qawli, da cewa suna sauraron magana, wattiba'i ahsani, kuma suna bin wanda ya fi kyau. Wa ma'alumun anna kathiran min alqawli laysa fihi hasanu, kuma mun sani a ɗabi'anci mun sani da dama daga cikin zance da kake ji a bakin mutane ba mai kyau bane, ballantana a ce ya zama ahsan. Fadlan an yakuna fihi ahsan, ballantana a ce akwai mafi kyau. Kowa ya san ba dukkan zance da kake jin ana faɗi bane mai kyau, dan haka wannan yana nuni izuwa ga ashe ba dukkan zance ake nufi ba. Bal fihi, a cikin maganganu akwai magana mara daɗi, kama qala Allahu ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa wa masalu kalimatin khabithatin, misalin magana mummuna khabitha mara daɗi mara alheri, kashadaratin khabithatin, kamar bishiya ce mummuna, nijtusat min fawqil ardi, wanda aka tumɓuke ta daga saman ƙasa, malaha min qarar, nijtusat ba'ana ustusilat, an tumɓuko ta daga kan ƙasa, malaha min qarar, ba ta da tabbata. Kaga Allah ya yi misalin zance mummuna da kalma da bishiya mummuna. Ya tabbata daga Anas dan Malik, Allah ya ƙara masa yadda da isnadi wanda yake tabbatacce amma mawqufan alaihi, cewa shi Anas ne ya bada wannan labari, kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito da Ibn Hibbana da kuma al-Imam Abu Sheikh al-Asfahani a cikin Amsalul Qur'an da al-Imam al-Bazzar da Abu Ya'al al-Mawsili, dukkaninsu sun rawaito cewa wannan shajara, Anas ya fassara cewa wannan shajara da Allah ya ambata guda biyu, مثل شجرة طيبة دكما مثل مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة تمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة شوى الشجرة الطيبة هي النخلة تشي دبينوا وشجرة الخبيثة هي الحنظلة تشي غنا وان بمي كما دا قريا واتو غنا كما يدى امرك سيكي شوى كأني غداة البين حين يوم تحمل لدي سمرات الحي ناكف حنظل yace kamar ka ce shi a ranar da yake rabuwa da masoyan shi ya bata rai kamar wanda yake fafa guna kamar wanda yake yin aikin fafewa na guna saboda warinta da dacinta da yake shiga cikin hanci ga wanda yake aikin ta al-Imam al-Bukhari kuma ya rawaito hadisi wanda kissar tambayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabbai cewa akwai wata bishiya kamar ta tayi kama da mumini tushenta mai karfi ne kanshinta mai dadi ne dan itaciyarta mai zaki ne duk suka faffadan wasu bushiyoyi basu canka ba Abdullahi dan Umar da aka koma gida yake ce ma sayyidina Umar mahaifinsa radiyallahu anhuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada musu cewa dabino ne yace ni ko na san wattun kafin annabi ya bada wannan amsa ni na sani amma na ki fada ne saboda naga ga manya-manyan mutane nan basu fada ba har Umar yake ce mishi da ka sani kawai da ka fadi to kaga duk wannan yana tabbatar da fasarar cewa ash-shajaratu at-tayyiba ita ce dabino kamar yadda kuma ana ce fasara ash-shajaratu al-khabitha da al-hamdala muhall shahid da ibnu taymiya yake nuna mana anan shine gashi Allah yayi kwatancen zance mummuna to kenan akwai zance wanda ba mummuna bane kaga yanda an samu istisna'i kenan daga cikin lafazin al-qaul gaba daya kenan ana samun zance mummuna dan gashi Allah yayi magana akan sa wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma ja'a wane ne yakai zalunci azzalumanci fiye da mutumin da yake kirkiran ƙarya ko kuma ya ƙaryata gaskiya idan ta zo mushi ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah ko kuma ya ƙaryata gaskiyar da Allah ya aiko wannan wannan kaga shi ma zance ne kenan mara kyau ƙarya ƙaryata zancen Allah subhanahu wataala ko kuma kirkiran ƙarya da danganta ta ga Allah subhanahu wataala wa qala kuma Allah yake cewa wa kadhalika najzil muftarina wato fadin Allah innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhilla fil hayatid dunya sai Allah yake cewa wa kadhalika najzil muftarin Allah ya ce haka muke yin sakamako ga masu kirkiran ƙarya su fada kaga shi mummunan zance ne kenan wala yaghtab ba'dukum ba'da haka nan Allah yayi hani daga wato yin gulma wanda ita ma zance ne mummuna baya cikin alqaul alhasan din can shi ma zance ne mummuna wanda shari'a ta yi hani gaba ɗaya game da shi gulma fadin aibubin mutane a sa'ad da ba sana wa qala ta'ala kuma Allah yace wala tanabadu bil alqabi kar ku dinga at-tanabud shine wato ku dinga annabud asalin shi al-la'ib wasa ko kuma akan ci annabad kina akan ci kuma annabdu wanda shine masdarin kalma annabdu masdarin shi kina annabad shine wasa da jifan juna da kalma kaza kaza kamar yadda suke a jahiliya sai ka samu mutum daya aka ce yana da sunaye mabambanta wadanda ake fada dan a dinga zulayen shi ai ta mai dariya a mai da shi wani burin wasa to sai Allah ya hana wannan kaga shi ma yana daga cikin zance maras kyau wa qala kuma Allah yace idza tanajaitum fala tatanaju bil ismi wal udwani wa ma'siyati ar-rasul idan za ku yi gani idan za ku yi tattaunawa ko za ku yi meeting fala tatanaju kar ku yi taro akan bil ismi akan abinda yake saban Allah ne shine al ismi wal udwan ko kuma ku yi taro dan kulla wani makirci dan yin mawan ta'addanci wa ma'siyatir rasuli ko kuma dan sabawa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarni duka waɗannan munanan abubuwa ne daga cikin maganganu al ism al udwan wal ma'siya wanda aka hana a yi su koda za a taru ne koda ba za a taru ba an hana ai wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله يجي ويقولون طاعه suna cewa ta'atun malamai suka ce akwai takdiri anan ya kulna umirna bi ta'ati ko umirna ta'atan umirna ta'atan an umurce mu da mu yi da'a to da aka share wancan abin da yake muqaddari sai ta'a din ya zama marfu'i wasu kuma suka kanta shi da ta'atan wa yaquluna ta'atan ai nuti'u ta'atan suna cewa mun yadda zamu biyayya zamu ba abinda aka aiko ka da shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idza barazu min indika tazaran sun fita sun bar inda kake bayyata ta'ifatun minhum sai wasu su daga ciki su kera ƙarya shine bayyata ai zawwara wa ghayyara wa baddala su canza zance su fada abinda ba shi aka yi ba غير الذي تقول سابانن abin da suke fara da sun ce za su yi da yanzu kuma sai su yi sabo da sun ce za su bi yanzu kuma sai su kangare wallahu yaktubu ma yubayitu Allah ya sa ana rubuta dukkanin abin da suke na canza zance fa'arid anhum ka kauda kai daga barin su wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ka dogara ga Allah Allah ya ishe ka abin dogaro wannan aya ita ma abin da ke cikin ta na shahidi anan na mawdu'i shahid shine zancen da suke yi maras kyau bayan sun bar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tare da su wa huwa qadissa dalla bi qawlihi shi kuwa abul qasim al kushairi yayi hujja ne kadai da fadin Allah fayattabi'una ahsana suna masu bin mafi kyansa alal umum yace ai dukkan zance ne mai kyau shi ko Qur'ani inda ya nuna mana ba dukkan zance ne mai kyau ba gashi nan mun ji ayoyi sun cire zantuttuka mabambanta wadanda aka hukunta su a matsayin marasa kyau shi ko Abul Qasim al-Qushairi yayi hujja da fadin Allah fayattabi'una ahsana da sunan cewa wannan ahsana hudin shine dukkanin zance alal umum ko mun gane wajihin maganar da yake fadi sai yace wa huwa hujjatun ala sidiki zalika kama taqaddama wannan hujja ne akan gaskiyar shi al-Qur'ani kamar yadda zance ya gabata wa qawluhu fadin Allah da yace fayattabi'una ahsana wannan zancen da Allah ya fadi fayattabi'una ahsana sai kuma suke bin mafi kyansa ka qawlihi ma'anarsa daya fi hadhihi sura da fadin Allah da ya fada anan da yake cewa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ya ku musulmi ku bi abu mafi kyau da aka saukar muku daga Allah ubangijinku فهذه الكلمه مثل هذه الكلمه سواء بسواء سواء بسواء كان يتبعون احسنه wannan kalma ma'anarta daya da wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum dukkan shi ahsan aka ce ahsanahu ahsana ma unzila yace ma'anar su daya daidai wa daida duka abinda ake nufi guda daya ne shine alqur'ani hadha wa hadha min ma'ani tashabuhil qur'an shi kaga wannan abin da ka gani anan yana daga cikin ma'ana abin da ake cewa tashabuhi na alqur'ani idan ka ce mutashabe daga cikin ma'anar da malamai suke bashi musamman malaman da ba wai abu mai rikici ba a'a ne kama da juna ayoyi su dinga fassara junan su kissoshi su dinga ƙara fito da abin da junan su ke fada qadiya ce guda ɗaya an fade ta anan an fade ta a can to sai zaman zancen yayi kama da juna abin da aka fada a cikin sura kaza yayi kama da abin da aka fada a cikin sura kaza abin da aka fada a wata sura makkiya yayi kama da ta madaniya kissa annabi Musa a wannan sura tayi kama da kissa shi a waccan sura shine daga cikin ma'anar tashabuhi na alqur'ani kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa Allahu nazzala ahsana alhadisi Allah ya saukar da zance mafi kyau kitaban littafi mutashabihan mai kamantakekeniya da juna masaniya wanda yake maimaita zance yake yin zance bibiyu ya ambaci wuta ya ambaci aljanna ya ambaci duniya ya ambaci lahira ya ambaci mu'mine ya ambaci kafire ya ambaci maza ya ambaci mata ya ambaci rayuwa ya ambaci mutuwa to shine masaniya biyun ta magana sannan kuma mutashabihan zancen yana da kama da juna kissa guda an maimaita ta aure daban-daban kama da juna, mas'ala guda an maimaita ta aure daban-daban tayi kama da juna. Fattiba'u ahsani ma unzila ilaina min rabbina huwa ittiba'u ahsani alqaul, da aka bin mafi kyan abinda aka saukar mana daga Allah, da aka ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum, shine ittiba'ul qaul hasan, da aka ce ainihin wato muna bin zance mafi kyau. Wa bihadha umira bani isra'ila, amara bani isra'ila haisu qala, wannan shine umarnin da Allah ya yi ma banu isra'ila da ya ce da su. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in fakhudha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Allah ya ce wa katabna lahu, sai muka rubuta wa annabi Musa fil alwahi, a cikin waɗannan alluna na at-taura, min kulli shay'in, daga duk wani abu da yake bukata, mau'izatan wa tafsila, wannan min kamar da malamai suke faɗa za'ida ce da nuni zuwa ga kamba ma abun, za'iya cewa wa katabna lahu fil alwahi kulli shay'in, to min kulli shay'in duk wani abu da yake bukatar a rubuta masa, duk wani abu da yake bukata a rubuta mishi muka rubuta mishi, duk wani abu da yake bukatuwa zuwa gare shi na wa'azi, mau'izatan wa tafsila, maganganu dalla-dalla wanda suke wa'azantarwa, li kulli shay'in tafsilan li kulli shay'in, maganganu na wa'azi sannan kuma masu magana dalla-dalla akan dukkan wani abu. Fa khudha, sannan aka ce da annabi Musa kai ruku da waɗannan maganganu bi quwwatin, da ƙarfi ka rike su gam, wa'mur qaumaka kuma ka umarci al'ummaka sune banu isra'ila, ya'khudhu bi ahsaniha, su yi riko da mafi kyan zancen. To wannan duka zancen shine mafi kyan, ba wai su zaba abin da suka ga ya musu su rike ba. Ina fata mun gane. Thumma qala abul qasim, to ya gama da wannan zance ya kawo fuskoki biyar, sai kuma ya sake dauko wani matni daga cikin maganganun shi al-Qushairi da yake cewa thumma qala abul qasim, sannan sai abul qasim al-Qushairi sai ya ce wa qala ta'ala, ci gaba da kokarin kawo hujjoji game da halascin sauraren kida, sai Qushairi ya ce Allah ya ce fahum fi rawdatin yuhbarun, fadan Allah fa amma alladhina amanu wa amilu salihati, wadanda suka yi imani suka yi aiki na kware, Allah ya ce fahum, to su kam fi rawdatin, suna cikin wata aljanna, an kawo shi nakira dan kamba ma abu, asalin rawda shine jannatun fi mawdi'in murtafi, wato wata fadama ko lambu ko wurin shakatawa wanda yake kan wani wuri tudu na musamman, kaman kan wani tsauni haka, wato dai wuri wanda yake mai madaukaki. To yuhbaruna, suna cikin aljanna din yuhbaruna, ma'anan yuhbarun yukramun, ana girmama su, ko yutana'amun, ana wadatar da su da ni'imomi, duka malamai sun fassara wannan, ana fassara shi da kuma yafrahun, suna cikin farin ciki, ko yafrahun, ana musu abin da zai faranta musu zuciyarsu, kamar yadda abin nan, ko kuma ana iya fassara shi da yuhbarun, kamar a ce wato ana gyara musu komai yadda ya kamata. In ka ɗauki fassarar wancan hadisi na Ubay ɗan Ka'ab da yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da na san kana jina la habbartuhu laka tahbiran, da na gyara maka tilawar gyarawa ta musamman, kamar yadda ya zo a cikin Sahih Bukhari. To duk waɗannan dai fassarori ne tabbatattu daga malamai masana al-Qur'ani. To akwai wata fassara wadda shi al-Qushairi yake nufatar ta anan, shine yace ja'a fi tafsir annahu as-sama', ya zo a cikin tafsirin ma'anan yuhbarun cewa aljanna ana sauraron kaɗe-kaɗe, za a ba su dama su saurari kiɗa, su hole su shakata. Sai ya ce qultu, Ibn Taymiyyah ya ce fa hadha qad warada an qa'ifatin min as-salaf, gaskiya ne wannan fassara da aka fassara yuhbarun da as-sama', sauraron kiɗa, to ya zo daga wasu malamai cikin magabata, annahu as-sama'ul hasanu fil janna, cewa wannan shine sauraren kiɗa a cikin aljanna. Al-Imamu As-Suyuti ya kawo waɗannan maganganu game da fassara irin wannan daga Yahya ibn Abi Kathir cewa siraratin yuhbaruna ladhatu sama'i fil janna dadin saurare a cikin aljanna haka ibn al-Jawzi a cikin littafin shi na tafsiri Zadul Masir ya kawo yace yuhbaruna akwai ma'ana hudu kamar yadda muka ambata akwai ma'anan yukramuna da yun'amuna yace az-Zajjad yana fada yana cewa al-habaratu fil lugha kullu nagmatin hasana al-habara shine duk wani wato sauti mai dadi ana ce mishi al-habara sannan fassara ta uku shine yafrahuna kamar yadda muka ji da kuma al-habar shi fassara ta hudu tace wannan cewa as-sama'u fil janna sauraron jin kida mai dadi a aljanna ana jin music a aljanna wannan na daga cikin fassarorin da malamai suka kawo sai al-qushayri ya zabi wannan fassara domin ya goyi bayan maganar sa ta nuni zuwa ga hadisin sauraron zantuttuka wanda suke kada kada ne da waƙe waƙe sai ibn timiya yace wa annal hura al-ayn yughannina bi aswatin lam yasma'i al-khala'iqu bi ahsana minha kuma cewa waɗannan ƴan mata na aljanna waɗanda za a baiwa ƴan aljanna Allah ka samu a ciki za su dinga rera ma mazajin su na aljanna wasu waƙe waƙe suna musu kada kada da wata murya mai dadi wanda halittu ba su taba jin murya mai dadi irin ta ba lakin na tan'im Allah ta'ala li'ibadihi bil aswat al hasana fil jannati wastima'iha la yaqtadi annahu yushri'u aw yudhibu samaa'a kulli sautin fid dunya ibn tamiya yace wannan fasara daidai ce amma yana da kyau mu san cewa halastawa da Allah yayi ga mutane su ji kida aljanna da alƙawari da yayi zai ba su wannan ni'imar ta jin kida daga bakuna ko daga ƙwarewar ƴan matan aljanna su koya musu su dinga yi musu wannan baya nuni zuwa ga cewa Allah ya shar'anta haka bai nuni zuwa ga cewa Allah ya halasta haka a nan duniya baya nuni kwata kwata bai da alaka da na duniya faqad wa'ada fil akhirati bi ashiya'a harramaha fid dunya akwai abubuwa da dama wadanda Allah ya yi alƙawarin a aljanna za a yi su amma kuma ya haramta su a duniya babu kuma wanda zai dauki wannan halastawa ta aljanna yayi amfani da ita ce bari yayi a duniya hasali ma idan yayi kokarin haka to yana yi wa kanshi sagege doyin asarar na aljannan kenan zai buga mana misalai anan yace faqad wa'ada fil akhirati bi ashiya'a harramaha fid dunya kal khamri kaman giya wal hariri da silk al harini wa awani dhahabi wal fidda da kwanuka na cin abinci plates ko kofuna na shan abin sha wanda aka yi su daga zinariya ko azurfa duk waɗannan an haramta su a duniya amma kuma bayani ya zo a cikin shal qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya cewa za a baiwa ƴan aljanna su a aljanna bal qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kai manzo Allah ma cewa yayi man sharibal khamra fid dunya lam yashribha fil akhirah wanda di ya sake ya sha giya a duniya to bai sha ta a lahira wannan hadithin al-Imam Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta al-Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i duka sun fitar da shi ya zo a cikin Muwatta da Bukhari da Nasa'i da karin cewa thumma lam yatub minha man sharibal khamrata fid dunya thumma lam yatub minha wanda ya sha giya a duniya sannan bai tuba ba alafazin wani lafazin Imam Muslim ya zo da lafazin cewa famata wa huwa mudminun biha wanda ya sha giya har ya mutu bai daina sha ba yana ya mutu a matsayin dan giya yana idman wato yana da idman shine kamar ta zama mishi jiki bai iya rabuwa da ita me ake ce mai da Hausa wato ya zama yana da addiction ban san sunan shi da Hausa ba ya zama dai kawai dan giya yadda in ya kwana ɗaya biyu ko ya ce ya tuba zai kasa tuba dole sai ya je ya sha hankalin shi zai ta tashi jikin shi yana rawa yana jin ba daɗi sai ya sha zai samu natsuwa to wannan shine al idman wato addiction mutum ya riga ta bi jikin shi ta zama mishi jaraba yawa ta zama ta ya jarabtu da ita to wanda duk ya mutu ya zama sunan shi a gun mutane wani ai dan giya ne ko da zaka zo neman aure ko ya je neman wata takara ta siyasa za a ci dalla wannan dan giya wato an san shi mudminun alal khamr to wannan in ya mutu yana yin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ba zai sha giya ba a lahira. Malamai na hadisi sun yi maganganu da yawa akan wannan wannan hadisi da ma'anarsa. Daga cikin maganganun da suka faɗa, Ibnu Abdul Barri yana da zance mai matukar kyau kwarai a cikin At-Tamhidu da ya akan wannan hadisi wanda malamai sun tattaunawa akai. Na bayan shi su al-Imam Ibn Hajar, su Ibn Battal, su al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi a cikin sharhin sai Muslim da makamantansu, wanda yace wannan yana nuna a zahiri idan Allah bai gafarta mishi ba kenan. A ce wanda ya sha giya a duniya ya mutu yana shanta, idan Allah bai gafarta mishi ba to ba zai sha ba, Allah ba zai bashi ta lahira ba, amma idan Allah ya gafarta mishi zai iya bashi. To kuma ba yi da garantin gafara idan yayi wannan babban laifi din. Sannan wasu kuma suka ce zai shiga aljanna, amma idan ya shiga aljanna to shi daga cikin ni'imar da za a bashi ba za a bashi giya aljanna ba, sai a ce kar ka sha ta a duniya. Amma wannan fasara ce da wasu malamai suke ganin tana da rauni, saboda nassin Al-Qur'ani yana cewa la yusaddu'una anha wa la yanzifun, ba za a hana su ba su ma ko ba su danye jiki daga wannan ni'imar ba. To in ka ce ga wani zai shiga aljanna amma kuma za a hana shi wata ni'ima, kaga ya saba wa matanin doran matanin wannan ayar. Wasu kuma suka ce abin da yake nufi shine za a cire mishi sha'awar giya aljanna, ko da ya shiga aljanna shi daga cikin abin da ya dinga sha'awa to banda giya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, to sai zama shi bai sha'awar shan giya kwata kwata, Allah zai cire mishi kaunarta, ba zai buƙace ta ba, saboda ya riga ya sha tashi a duniya. Ko mun gane duk waɗannan fasarori da malamai suka kawo, Al-Imam Al-Qurtubi ya tattauna ya ce hikimar da ta sa aka kawo haka, kamar yadda Ibn al-Arabi yake ambata a cikin abin nan ɗinsa a cikin sahihin Tirmidhi Aradat al-Ahwazi, yace saboda an mishi ne al-jaza'u min jinsil amal, Allah ya tanaji wannan ni'ima a aljanna an yi kogi na musamman, wa anharun min khamri ladhatin lisharibin, amma yake jin tsoron Allah ya sha a nan duniya to sai aka haramta mishi samun wannan falalan, kamar yadda ake haramta wa wanda ya kashe magajin shi ya ci gadansa saboda yayi ta'ajil ma haquhu ta'khir. Yace wannan ita ce hikimar ta sa Allah ya shar'anta wannan. Wasu malamai daga cikin malaman baya da suka zo daga baya nan sai suka ce akwai tafsiri tsakanin wanda ya sha giya musulmi yana sana saban Allah yake shi ma yana so ya tuba, har ma zai dinga zuwa gun malami ya ce a taimaka mana Allah ta mala, wannan ta zama mun jaraba mun addu'a in tuba. To wannan ba da shi ake ba nan, da wanda ya sha giya yana halasta ta. Ka suka kawo hadisin can da ke cikin Bukhari wanda wani mutum ya sha giya aka zo da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aka zo da shi manzo Allah ya ce ku je ku mishi haddi, aka tafi da shi za a mai haddi, sai wani ya ce la'anatullahi alayka, Allah ya tsine maka albarka kai kuwa, ma aksara mata atina muskira, kana yawan zuwa mana cikin maye, so nan ana maka haddi, kai wani irin lalatacce ne? Sai annabi ya ce la tal'anu, kar ka tsine mishi albarka, fa inni ushhidu annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu, ina shaida cewa yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga Allah manzon Allah ya mishi shaida da abu mafi tsada, kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma an kawo shi ya sha giya ne. Daga suka ce idan mutum mumini ne, mumini na gaske wanda Allah ya da imaninsa, in ya sha giya to ba da shi ake wannan alƙawarin ba, alƙawarin nan bai shafe shi ba, ya shafi wanda yake shan giya, shi yana ganin kai ba komai kawai. Hadisin kuma malamai suka ce yana nuni zuwa ga cewa kankanuwar giya haramun ce, kamar yadda nassi ya nuna cewa ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram, domin ka ganin cewa akai kawai man shariba, ba a ce man sakira ba, ba a ce sai in yayi maye ba. Sannan kuma yana nuni zuwa ga tuba tana amfanar manyan zunubai, kaba'ira tuba na iya goge, saboda wancan lafazin da aka ce thumma lam yatub minha, sannan bai tuba ba. Malamai suka yi sabani game da tuba tana amfani ga manyan zunubai ne duka koko wasu ne. Wasu malaman suna ganin tuba tana da amfani kai tsaye
ga zunubi mafi girma shine shirka, amma sauran babu garanti. Sauran zunubai wanda mutum yasa a cikin gidan musulunci babu garanti. Amma dai abin da yake sahihi shine idan tuba mai kyau ce Allah yana karbanta, domin daga cikin tuba na daga cikin ibada wanda Allah ya fi so abota mai da ita. Shi sa yake cewa da mutane ba za su dinga yin laifi ba, da sai ya darkake su gaba daya, ya halicci wasu wanda za su dinga yin laifi suna yin tuba. Allah yana son a dinga tuba idan an yi laifi. Wallahu a'lam. To wannan sa daga cikin dai maganganun da malamai suka faɗi akan wannan ainihin hadisi na magana akan shan giya din nan, wanda hadisi ne sahihi kamar yadda malamai ambace shi a nan. Al-Imam Al-Bukhari ya fitar da shi daga sahabbai daban-daban, daga Umar dan Khattab da Anas dan Malik, sannan daga bin nan Abdullahi dan Zubair, sannan kuma Muslim ya fitar da shi daga Abu Umamata Al-Bahili, sai kuma riwayoyi waɗanda suka zo a cikin littafin Sunan Nasa'i da littafin abin nan Ibn Majah, dukkanin su dai tabbatattun riwayoyi ne. Wallahu ta'ala a'lam. Ash-shahidu anan shine kaga Allah ya sanya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ka'ida cewa wanda ya sha giyar duniya ba zai samu ta lahira ba. Kuma dai a bisa wata fassara ce nuni zuwa ga hadarin mutum ya dauko abinda aka ce ya halasta aljanna, ya ce bari halasta shi anan duniya. Ta wannan fuskar, da ta fuskar da ya magana akan kamar yadda zamu zo mu ji, sannan kalli ta fuskar abin nan anan duniya, abinda ya halasta mu mutum shine ya hada mata hudu a lokaci guda, amma a aljanna babu wannan iyakar. Babu wannan iyakar, za a yi ba mutum mata gwargwadon abinda Allah ya kaddara zai bashi. Kaga wani ba zai dauko wannan ya ce to tunda dai aljanna an halasta bari shi ma ya wuce auren mata hudu ba. Babu wanda yake wannan tunanin. Ina fata mun gane. Dai yana kawo wannan, dai yana mana cewa idan ma an fassara yuhbarun da cewa sauraron kida ne a aljanna, to wannan bai bada dama a jawo wannan ka'idar a kawo ta duniya a harasa sauraron kida ba. Malam ya ci gaba da cewa wa qala, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man labisa alharira fi dunya lam yalbashu fi alakhirah, wanda di ya sanya alharini a duniya, wanda di ya sanya alharini wato wannan siliki na kyalle, in ka saka shi a duniya to ka saka iyanaka, lam yalbashu fi alakhirah, shi ma bisa wancan fassarorin, domin duka hadisi ne iri daya. Shin wanda ya sanya shi idan an je aljanna shi ba za a bashi wannan alharinin ba, koko lazumin haka shi ba zai shiga aljanna ba? Kamar yadda aka ce misali wailun lil aqabi minan nari, bane na wuta ya tabbata ga digadigai waɗanda ba a wanke su su wanku a wajen abin nan, a wajen alula. To yanzu wannan yana nufin shi mai diddigen ne kenan zai shiga wuta, dan ba za a cire diddigen ne a kai shi wuta ba. To haka wannan ma wanda yake, wanda ya ƙi bin wannan doka, ma'ana ya ci ko ya sha daga aniyatul zahabi a nan duniya, to ba zai shiga aljanna ba kenan. Kamar wancan, ko kuma ya zama bisa waɗancan fasarorin, in ya ci yana mai halastawa, yana ganin ba komai, ba wai ya san yana yin laifi ba, to ba zai samu na aljanna ba. Ko kuma in an shiga aljanna shi ba za a ba shi irin wannan falalar ba. Ko ta yaya ne dai an hana wala tashrabu fi aniyatul zahabi wal fidda wala ta'kulu fi sihafiha, kada ku dinga shan ruwa daga kofuna na zinare ko azurfa, wala ta'kulu fi sihafiha, kar ku ci abinci a cikin plate, kwano na zinariya ko azurfa, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, wannan nasu ne su a duniya su kafirai, ko kuma a lahira yake gare ku. Wancan hadisin na farko a hadisin Abdullahi dan Umar ne da Anas da wasu su cikin sahabbai, wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi da al-Imam Muslim da Ibn Majah da al-Imam Ahmad a cikin Musnad. Shi kuma wannan da ya faɗa cewa kar ku sha a cikin kwanan zinariya ko azurfa, kar kuma ku ci abinci a cikin su, ita ce riwaya ta al-Imam ta sahabi Huzaifatu dan Yaman, wanda ya zo da wata kissa. Huzaifa Ibn al-Yaman, wannan babban sahabi sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yana gwamna a kasar Bahrain, sai ya zama yana da wani ma'aikaci wanda yake ba musulmi bane, bawan shi ne, yana kawo mishi abinci da sauransu. Sai ya hana shi, ya ce za ka kawo mun ruwan sha, kar ka kawo mun a irin kwanuka naku na kasarku na zinariya ko azurfa ya hana shi na daya na biyu na uku wata rana yayi baki ne ma daga Madina suka zo ana zaman majalisa ana tattaunawa sai wannan mai aiki ko kuma kace bawa yazo yana kewaya shi yana ba su abin sha bisa al'ada yadda ake tarban baki haka yana kawo ma shi wannan sahabi sai ya ga abin nan wato kofin azurfa ne ko zinariya har ya dauka ka dai kai baki da ya ga shi ne sai ya jefe shi da shi aka ce ya kauce ne ma da sai ya fasa mishi fuskar shi ne yayi fushi sosai har suka kasa tambaye shi me yasa yayi haka sai daga baya da ya huce yake ce musu kun ga abin da nayi na fushi ko ce to saboda wannan bawan da kuka gani na hana shi wannan abin daya biyu uku shi sa raina ya fusata yana so ya halakar da ni ne da karfin tsiya na ga ya mushi mu musulmai ne ba ma cin abinci a irin waɗannan kwanuka amma yake daina kawo mu to shine sai yake ba su wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah yace fa innaha lahum fid dunya nasu ne a duniya to nasu a duniya shin ya halasta musu kenan a duniya a wato su sun kangarewa Allah a duniya suna aiki da wannan abin nan din al'ada mummuna dan haka to kuma wasu da suka kalli wannan fuskar sai suka ce makruhi ne makruhi ne hanin saboda yazo ne a babi na hani saboda illar ita ce koyi da al'adun kafirai suka ce ai koyi da al'adun kafirai ba yana komawa cikin asalin shari'a bane yana komawa ne cikin wato mabda'i na tamyizi kawai hanin da aka yi da hanin da akwai mun karanta wannan a baya a cikin iftida'u hanin da aka yi na kwaikwayen kafirai idan ya shafi al'adarsu bai shafi addininsu ba mu kiyaye akwai abin da aka hana saboda addininsu ne ko misali amfani da wuta wajen bauta amfani da kaho wajen kaza da sauransu kristanci da sauransu to amma akwai abin da al'ada ta ce kawai idan hannun ya tsaya akan al'adarsu ne kamar magana da irin harshensu yin shiga irin tasu gyaran gashi irin nasu to wasu malamai suna ganin wannan makruhi ne saboda shi kasadin shi manufar da sa aka yi wannan shine at-tamyiz dan ya zama a bambanci tsakanin musulmi da kafiri kar kai kama da su dan haka aka ce kar kai irin shiga ta su kar ka saki wando yadda suke saki kar ka aske gemu ka bashi kada ka yi aski irin nasu a rage wani gashi a bawani kar ka saka sutura wanda da zarar an ga ka za ka kai kama da su kada ka dinga magana da irin harshen su ko salon magana su kar ka zauna a cikin tsakiya ango su duk waɗannan wasu malamai suna ganin makruhi ne to karkashin haka sai suka ce to wannan shi ma makruhi ne cin abinci ko shan abin sha a cikin wato kwanan zinariya sai dai magana sahihiya ba makruhi bane domin ga sha ambaci wato sakamako mummuna shine rasa aljanna ko rasa wannan falalar wanda wannan yake nuni zuwa ga yafi kama da kabira fiye da ya zama makruhi yafi kama da kabira domin al-kaba'ir sune laifuka waɗanda ake yin alƙawari daga cikin sufofin su sune laifuka wanda akai alƙawarin wata azaba ko akai ma mutum wato ko akai alƙawarin rasa wata ni'ima kamar yadda anan aka ce fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah kenan idan mutum ya biye musu shi ma ya amfani da shi a duniya to zai iya yin wa kanshi zargegeduwar rasawa a lahira abin da yasa ibn taymiya ya kawo wannan hadisi kamar dai na baya shine dan ya nuna cewa ba wai dukkan abin da aka halasta aljanna yake kuma shikenan ya halasta a yi shi a duniya ba akwai abubuwan da Allah ya haramta su a duniya dan ya jarabci mutane idan sun yi hakuri ya ba su su a lahira ya ba su su aljanna Allah ka samu dace kamar yadda muka ambata hadisin na Bukhari ne da ainihin al-Imamu Muslim da al-Imamu Ahmad dukkanin sarwaito shi daga sahabi Huzaifatu dan Yaman radiyallahu anhu malam ya ci gaba da cewa wa hadhihi al-ahadithu min as-sihahi al-mashahir al-mujma' ala sihhatiha wadannan hadisai suna daga cikin hadisai sahihai wanda suke mashhurai shuhura anan wato gama gari wanda kowa ya san su kowane dan islamiya kowane wanda yake hulɗa da karatu kowane wanda ya taba sauraron darussa a hadisi ya san waɗannan hadisan shine ma'anan shuhura anan ba wai shuhura cewa kowanne a cikin su na da hanya akalla uku ba al-mujma ala sihhatiha, waɗanda dukkanin malamai suka hadu akan ingancin waɗannan hadisai, babu wani malami da ya taba sukar ingancin su ko yace ba su tabbata ba. Faqad akhbara annahu man ista'mala hadhihi al-umura fi dunya, kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa duk wanda ya amfani da waɗannan abubuwa a duniya, min al-mat'um, kama abinci shine kama giya din can, wal malbus, ko abin sakawa kaman nastara, wa ghayriha, da wasunsu, lam yasta'amilhu fil akhirah, ba zai samu ba a lahira. Wanda ya amfani da abinci kamar giya da abin sutura kamar su waɗannan alharini, kaman abin amfani na kayan gida sune kamar kwanuka din, sannan kaman alaka aure da muka faɗa, kaman auren mace fiye da hudu, wanda duk yayi wannan a duniya to yana wa kanshi sawarwari cewa zai iya rasa na lahira. Lam yasta'amilhu fil akhirah, ba zai samu ba a lahira. Falau qila lah, da ba a ce mishi hadha as-sama'ul hasan al-maw'ud bihi fil janna huwa liman nazzaha masami'ahu fid dunya am malahi an sama'il malahi, sai a fasara a ce to wannan zance mai dadi fi jannatin yuhbaruna danna, yuhbaruna da aka ce sauraron kida ne mai dadi aljanna, to zai faru ne wannan baiwa ce da falala da Allah zai bashe ta ga wanda nazzaha masami'ahu, ya nisantar da kunnansa, ya kiyaye kunnansa, fi duniya, a nan duniya, an sama'il malahi, ya kiyaye kunnansa daga sauraron kida, ma'ana kamar yadda wanda ya hana idansa bacci ya yi ta tilawa, ya yi ta sallar dare, sai Allah ya bashi wata ɗaukaka a lahira aljanna. Wanda ya fita jihadi, ya ki zama a garinsu, ya fita jihadi, ya yi ta jihadi, Allah zai bashi wata ɗaukaka ta musamman. Haka wanda ya toshe kunnansa daga sauraron wannan mugun kiɗa, to shi ma haka Allah ranar alkiyama zai bashi wata ɗaukaka ta musamman, sai a bashi dama ya ta jin kiɗan da yake so ya ji. Malai ce da za a faɗi wannan, lakana hadha ashbahu bil haqqi was sunna, da wannan sai ya fi kama da gaskiya, kuma ya fi kama da ƙa'idoji na sunna, ya fi kama da ƙawaida amma na addini. Tunda mun ji ga abubuwa nan waɗanda a duniya haramun ne, amma a lahira za a bai wa 'yan aljanna su, to haka shi ma wannan kiɗa ka sa shi cikin wannan sahu na abubuwan da a duniya haramun ne. Amma idan mutum ya haƙura, ya bi dokar Allah, ya ƙi bin san zuciyarsa, ya daure, to idan Allah ya so ya mishi gafara, ya sa shi aljanna, sai ya ba shi dama ya yi waɗannan abubuwan, babu haraj a kan shi. Wannan ya fi dacewa da gaskiya, wannan ya fi dacewa da sunna. Wa qad warada fil athari, ya zo a cikin athari wanda yake ainihin wato duk da bai inganta ba, amma an samu ya zo mawqufi, yake cewa yaqulullahu yawmal qiyama, Allah zai faɗa ranar alkiyama ya ce aina alladhina kanu yunazzihuna anfusahum wa asma'ahum anil lahwi wa mazamir ash-shayatin udkhuluhum adkhiluhum wa asmi'uhum tahmidi wa tamjidi wa thana'i alayhi wa akhbiruhum annahum la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama zai ce aina alladhina kanu yunazzihuna anfusahum wa asma'ahum, ina waɗannan da suka kasance suna tsarkake anfusahum, kawunansu, wa asma'ahum, da kunnuwansu, anil lahwi, daga sauraron wasa, wa mazamir shayatin, da kuma sarewa ko murya ta shaitan, adkhiluhum, ku shigar da su aljanna, wa asmi'uhum, ku ba su dama su saurari, tahmidi, godiya gare ni, wa tamjidi, da zugani da ake yi, wa sana'i alayya, da yabo da ake wa Allah, wa akhbiruhum, sannan ku ba su labari, kuma su albishir, annahum la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, cewa daga yanzu ba sa cikin wani abu na tsoro, tsoro ya kare, kuma babu wani sauran bakin ciki da za su samu kansu a ciki a wannan aljanna. Al-Imam Suyuti a cikin tafsirin sa Abdurrul Mansur ya kwararo wannan asari daga cikin littafin Ibn Abid Dunya mai suna Dhammul Malahi, da kuma littafin At-Targhib wa Tarhib na Abu Bakar Al-Asfahani. At-Targhib wa Tarhib ba na Munziri ba, na Al-Asfahani. Am Muhammad ibn al-Munkadir, daga wani tabi'i wanda shine yake faɗan wannan magana, haka al-imamu ad-dinawari ya fitar da shi a cikin al-mujalasa daga mujahid da aka maganganu ne na tabi'ai ba hadisi ne marfu'i ba haka ad-dailami ya ruwaito shi daga jabiru dan abdullahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawmul qiyamati qala Allah ayna alladhina kanu yanzihuna asma'ahum wa absaruhum min mizamir shaytan mayyizuhum sai ya ce a tantance su a kididdige su fa yumayyizuna fi kusbil miski wal ambar sai a ware su a aje su akan wani tarin yashi inda aka shimfada wani yashi na almiski da al'ambar turare ne gaba daya na gari shine yashin da aka shimfada na alfarma a wajen sannan sai malaiku su ce musu sai a ce da su asmi'uhum man min tasbihi wa tahmidi wa tamjidi a ba su dama su saurari waƙe waƙe na yabon Allah fa yusabbihuna bi aswatin lam yasma as-sami'una bi mithliha qat sai su fara wato musu waka da wasu muryoyi masu dadi wanda ba a taba jin irin su ba kwata kwata ba a taba jin waka mai dadi irin su ba sai dai hadisin a matsayin shi na marfu'i bai inganta ba amma ya zo a matsayin kamar yadda ya faɗa a matsayin wato abin nan asari daga wasu daga cikin tabi'ai wasu malamai gayatul amri a ce asari ne wanda yake ko dai sun samu shi daga wasu malamai cikin malaman su ko kuma daga cikin isra'iliyat ba za ka iya tabbatar da shi kai tsaye ba kuma ba za ka kore ba la tusaddiquhum wala tukadhibuhum ba za ka gazgata ba za ka ƙaryata ba sai dai ka ce mun yi imani da Allah to kuma tunda asalin magana fil jumla ga wani abu a cikin qur'ani wanda yake goyen bayan asalin ta daka babu laifi dan an kawo ta dan isti'nasi kaga ba ita ce asalin hujjarsa ba ya kawo mana hujjoji daga hadisai ingantattu dai wannan magana ta baya cewa inda za a ce ma wannan magana tana nufin sai a aljanna yace da yafi dacewa da asali na sunna to shine sannan sai kawo wannan dan ya mara wa waccan dunkulalliyar magana da yayi baya wallahu ta'ala a'lam ثم قال ابو القاسم ابن تيميه ya ci gaba da magana yake cewa sa'annan kuma sai abul qasim al qushairi sai yace har yanzu ya ci gaba da kuma maganganu daga ita wannan arisala al qushairiya yace wa alam ka sani ya kai mai karatu anna sama al ash'ari bil alhan al tayyiba sauraron waƙe waƙe wadanda ake rera su da lahani wato da karin sauti mai dadi wan nagham al mustalazza da kuma wato rhyme sautin murya ko sauka da tashi faduwa da tashin wasulla al mustalazza wanda suke da dadi wanda ake jin dadin su music idza lam ya'taqid al mustami'u mahdura idan shi mai sauraron bai kudirce yin wani abu wanda yake haramun ba walam yasma ala madmumin fi shar'i kuma abin da yake sauraron ba zance ne abin zargi a shari'a ba ba ƙarya bace ba fasikanci bane ba bokanci bane ba shirka bace zance ne wanda yake babu wani abu na saba wa shari'a a cikin ita waƙar ko kidan walam yunajjir fi zimami hawahu kuma bi dirmusa cikin san zuciyarsa ba bi biye mu san zuciya ba walam yankharit fi salakin lahawi kuma bi sadada yabi kawai wasa yana ta yin abin da ya ga kawai yana so ba in babu waɗannan matsalolin mubahu halas ne wato wannan sai zama shine cikin wancan magana annal sama'al ash'ari bil alhani tayyibati wan nagamil mustalazzati mubahun halas ne idan da waɗannan sharuɗan sharadi na farko shine idan baka kudirce yin wani abu wanda yake haramun ba ya zama zancen bai saba wa shari'a ba ya zama mutum bai biye wa son zuciya ba bai biye ma wasa ba to sai ka fara tunanin taya za a saurari kida kuma a cika wannan sharuɗan wannan sharuɗa wato sun gagaru kundila cika su yana da matukar wahala a ce waƙar a cikin ta babu wani abu na haramci sannan kuma ba ta saba wa shari'a ba sannan kuma mutum bai biye mu son zuciya wajen yin ta ba sannan kuma ba wasa yake ba wato wani abu ne da dauka da gaske yana yi wannan kaga yana da wahala sharadin nan domin su wanda suke ma sauraron waƙe waƙe musamman a wannan zamanin namu waƙe waƙen da ake danganta su da addini to sabanin da ke cikin su na shari'a zaka iya cewa ma yafi saban da ke cikin kusan kowace waka, domin su shirka suke, zagin Allah suke, batanci suke wa Allah, ɗaukaka wasu bayi a kai su matsayin Allah, wulakanta rububiyar Allah subhanahu wataala da faɗan munanan maganganu akan shi, kuma duk da sunan kaunar waliyai da sunan sufanci da sauransu. Kaga wannan shine kimma wajen sabawa shari'a, farko kenan kimma wajen sabawa shari'a da yace lam yasma ala madmumin fi shari'i, domin abin zargi ne wannan kwarai da gaske a shari'a. Sannan mahzuri, yin abin da yake mahzuri, akwai wanda suke idan za su yi wannan waƙe-waƙen ba sai sun yi shaye-shaye, kaga wannan mahzuri, sai an sha abin da za a bugu, sannan cakuɗaɗɗe ne maza da mata, shi ma mahzuri ne. Sannan wasa da ibada, za a yin waƙan nan a wuni ana yi, a kwana ana yi, ba a damu da lokacin sallar azhar ko la'asar ko asuba ko magariba ba. Sannan za kuma a shiga cikin haƙoƙin mutane, kamar waɗanda suke yin maukibi su tara hanya, kamar waɗanda suke zagin wasu a cikin waƙar, suna musu habaici, suna sharri, suna ƙarya, suna faɗa wanda ba ka suke, kaga duk waɗannan mahzurat ne. Balantana ko magana akan son zuciya, wanda gaba ɗayan shi dama wannan son zuciya ne, da haka shi sa ma ake ƙoƙarin yanzu a maida shi addini. A cikin son zuciya ne ƙoƙarin kawo abin da ba addini ba, ka dinga gayyato wasu maganganu waɗanda asali ba a yi su don su goyi bayan wannan abin ba, kana so sai ka lankwasa su da ƙarfin tsiya sun goyi bayan. Wannan shi ne abin da shi Al-Qushayri ɗin yake a nan, wanda Ibn Taymiyyah ke tuhumar shi da martani. Sannan lahu, shin da sunan me ake yin ba da sunan lahu ba? Shin da sunan ibada ne? Ai babu shakka akan cewa wasa ne, dama wasa ne ba jiddu ba ne. Ya kawo dai wannan sharɗa, ya ce wai ba zai yiwu a yi alhan ba sai da waɗannan sharɗa, in akwai su babu matsala. Fil jumla wala khilafa anna al-ash'ara unshidat bayna yaday annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam Abul Qasim yace babu sabani akan cewa an rera waƙoƙi gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manzon Allah ya saurari waƙoƙi an rera mushi, ya sa an rera mushi waƙa ta wani mawaki mai suna Umayyah ibn Abi Salt, yana cikin sahih Muslim, har sai da aka kai kafiya 100, wato baiti 100, har sai da aka kai ma aka kai wajen gunduwa 100, sannan yace ya isa haka. Har yake cewa abin nan waƙar shi ta musulunta, amma zuciyar shi bata musulunta ba, domin waƙar ta yi kama da a ce musulmi ne yayi ta. A wani lafazin yake cewa kada Umayyah ibn Abi Salt an yuslima, maita dan Abu Salt ya kusa da musulunta, domin dama yana daga cikin hunafa'u a jahiliya, waɗanda suke ƙin bautar gumaka, suke ƙin barna da ake tsoho ne mai girma a cikin mutanensa. Amma da musulunci ya zo, sai yayi sai hasada ta ɗauke shi, sai ƙi musulunta. Abinda yana shi musulunta kenan, shi yana ganin shi ya fi cancanta da a bashi annabta fiye da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, saboda shi hakimi ne, shi dattijo ne, ana jin maganar shi da sauransu. Wannan yana shi musulunta ya mutu cikin kafirci, Allah ya tsare mu. A shahidi shine da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari waka an karanta mishi, kuma har ya yabi wata kalma ta waka da yake cewa asdaqu kalimatin qalaha sha'irun, mafi gaskiyar zance wanda mawaki ya fada, kamar yadda Muslim ya roto ha ila yau, shine fadin labidu ala kulli shay'in ma khalallaha batil wa kullu na'imin la muhalata za'il, ce duk wani abu wanda babu Allah a cikin shi barna ne, bata ne, kuma duk wata ni'ima ta duniya la mahalata, babu makawa, za'ir, mai gushewa ce, za ta bar mutum wata rana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kalma ce mai mafi gaskiya a cikin zantukan mawaka, duk da ana mawaka kudin gora da cewa su makaryata ne. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yafalu, suna fadan abin da ba su aikatawa. Shi sai Ibn Kathir yake cewa idan ma mutum yayi ma kanshi yayi itirafi da cewa yayi wani laifi da yake da haddi a cikin waka, ba a itibari da wannan, saboda Allah ya riga ya ce ƙarya ne maganganun su. Sai dai inda gaba ya fita daga aljannin waka ya zo yayi magana, kuma yace da gaske ne yayi zina ko ya sha giya, to za a itibari da wannan na bayan, amma na cikin waka ba a itibari da shi, domin zance ne na makaryaci tun asali. Allah ya riga ya ce ya kulna ma la yafaluna, dan haka in yace nayi kaza a waka to ba za a karba ba, kuma mun gane. To almuhim shine da gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurari wasu daga cikin waƙe-waƙe, wa annahu sami'aha wa lam yunkir alaihim fi inshadiha, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ji ana yin waƙar bai yi inkari ba, bai ce kar ayi ba,
Na'am. Ba haka abin yake nufi ba. Idan mawaki yayin mutum wani zance na ƙarya yace masa mutunci. Ai yanzu ba ana yayin zance na zambo yace mutum mutunci. Ai ba hukuncin da za a yi ba za a yi ne akan gina cewa gaskiya ce magana ko ƙarya ba. Za a gina magana ne akan cewa ya faɗi magana kuma ta taba mutuncin mutum. Ko kaga da bambanci da in ya bada labarin da yake bayarwa ba ana cewa shine gaskiya labarin da yake bayarwa ba gaskiya bane amma tasirin labarin shine da gaskiya ya taɓa mutuncin mutum eh to za a yi mai hukunci sayyidina Umar yayi akwai bambanci tsakanin yanzu da yayi makan shi saka tana ce an yi ikirari ban ce in yi wani kazafi ba in yi wani kazafi yanzu ai da ma kazafi ƙarya ne kuma hukunci akan yin ƙarya ake amma sai na ce in yi ikirari dan ba ita ce mas'alar ba kan mu buɗa ta ina fata mun gane wallahu alam yace idza jaza sama'uha bi ghairi al-alhan at-tayyiba fala yataghayyaru al-hukmu bi an yusma'a bil alhan ci idan ya zama ya halasta a saurari waka ba da zance irin wannan ba dan waka da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gaban shi kawai karantawa ne ba wai rera inshadi kawai shine a ce kaza kawai kifa nabiki min dhikra habibin wa manzili bi saqdil luwa bainad dukhuli fa hawmali kaga wannan shine inshad kawai a karanta waka aida take to idan ya zama wannan ya halasta irin wanda aka yi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba wannan jama'a wannan murdiya da yi sai ce to babu abin da zai haramta a ce idan an juya wannan waƙoƙin an sa su a kanin wani lahani a ce kuma bai halasta ba da ana karanta su haka kawai daga zamanin da aka zo cikin musulunci bayan al-mi'al ula shine sarakuna suka fara gayyato abin nan masu molo da masu goge da garaya musamman galibin su bayi ne ake zuwa a siyo su daga ƙasar Farisa da Rum wasu kuma an kamo su a yaki sai kuma suna da wannan basira sai abu mawaki sai ya karanta musu waƙar shi ko wani wanda ya san wata waka sai rera musu su kuma nan take sai su rakkaba ta akan wani salo na lahani kamar da ka san da yanzu ana zuwa a dauki waka a kai ta studio ko wanda suke aikin su kenan za su saka ta akan wani na'ura na computer yanzu nan su buga mata wani kida su juya ta gaba daya sai ta zama lahani ta zama alhan to in ya zama asalin wancan rerawan ga magarin rerawa ya halasta sai kushiri yace babu wanda yace ce dan an juya shi an sa akan wani lahani a ce bai halasta ba aje wannan daga jika sassan zuciya ne Allah ya tsare mu fa idza jaza sama'uha bi ghairi al-alhan at-tayyiba in ya halasta a saurara babu lahani irin mai dadi dinnan fala ya tagayyaru al-hukmu bi an yusma'a bil alhan ba zai canza ba dan an ci ta hanyar alhan wa hadha yace hadha zahirun min al-amri wannan al'amari ne da yake a fili thumma ما يوجب للمستمع توفر الرغبه على الطاعه وتذكر ما اعد الله لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الذلات ويؤدي الى قلبه بالحال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشرع wannan yana nuna mana tsantsagaran yadda yan dariƙa sai kama hujjojin su ne jama'a ba magana aya bace in ma ba dauko ayan ba za ka ga hukuncin akan ayat ba sai dai dabaru bayan da ya faɗi waccan magana cewa in dai ya halasta a rera waka rerawa ta ɗabi'a to ya halasta a rera ta rerawa da alhar sai ce sannan kuma ka sani thumma sannan kuma ma yujibu lil mustami duk abin da zai samarwa da mai sauraron waka tawaffur ragaba faɗaɗan kwaɗaituwa alfa'ati in kana sauraron waken suna cewa waƙin za su sa maka karsashi da energy na yin da'a zai sa maka ƙwarin gwiwa na kai aikin alheri wa tadhakkuru ma a'adda Allahu li'ibadihi muttaqina kuma zai tuna maka abinda Allah ya tanadi ga bayin shi masu tsoron shi min ad-darajati na daukaka da matsayi a aljanna wa yuhmiluhu ala at-taharruzi kuma zai ja ka zuwa ga
taka tsantsan da turjiya minaz zallati karka dinga zamewa zai hana ka zamiya wa yuaddi ila qalbihi fil hali safa'ul waridati kuma zai sanya maka a wannan lokacin da kake sauraron waƙin waƙin zai sanya maka wutar lafiyayyen zuciya ta kauce daga abubuwa na shirme da barna da suke bujuro mata zai wanke maka zuciyarka zai hana ka wani abu ya bujuro maka irin yanda ƴan kwaya suke cewa idan sun shako za su ji sun yi hai komai ya wuce duk wani bakin ciki sun manta shi sai zuciyarsu ta zama fara ba su jin haushin kowa ba su jin damuwar kowa to su ma haka masu jin waka suke cewa idan suna ji din nan sai su fita daga cikin wannan duniya mai cike da rudani da bakin ciki da hasada da duk zai bar zukatun sai su zama da zukata farare sal kamar na mala'iku haka suke cewa ki to duk abin da zai taimaka maka zuwa ga wannan mustahabbun fi dini ana san shi a addini wa mukhtarun fi shari shari'a tana zaben wannan shari'a tana so kai abin da zai gyara ma zuciya tana so kai abin da zai nisantar da kai daga zalla daga zamiya tana so kai abin da zai sa maka san yin aikin alheri ko da me wannan ba da haka suke kawo da irin wannan sosayin zukatan ba su halastawa kansu komai kala kushairi ya ci gaba da cewa wa qad jara ala labzi rasul sallallahu alaihi wasallama ma huwa qariban min ash-shay ai an samu ma manzon Allah wata rana akan harshen shi wani abu ya gudana mai kama da waka wa illam yaqsid an yakuna shi'ran koda kuwa ba nufin waka yake ba wa zakara al-hadith al-muttafaq alayhi an Anas ibn Malik anan sai kushairi ya ambaci hadithin nan wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kala Anas yace kanat al-ansar yahtiruna al-khandaqa al-ansar mutanen garin Madina mutanen alheri radiyallahu anhum ajma'in sun kasance suna haka gwalalo wato wannan da aka yi ganuwa da aka yi lokacin ghazwatul ahzab faja'alu yaquluna sai suna yin waka suna cikin aikin kuma suna yin kaman moral haka ana kara wa juna kwazo da kaimi suna cewa nahnu alladhina bay'u muhammada alal jihadi ma baqina abada mu ne wadanda muka wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama chaffa muka mishi mubaya'a alal jihadi akan zami jihadi ma baqina matsuwar rayuwar mu abadan har abada suna tarera wannan suna saran kasa suna cewa nahnu alladhina bay'u muhammada alal jihadi ma baqina abada fa ajabahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah shi ma sai ya amsa musu yace Allahumma la aisha illa aisha al-akhira fa akrimil ansara wal muhajira ya Allah babu wata rayuwa mai dadi irin rayuwar lahira ya Allah ka girmama mutanen Madina da mutanen Makka ka kara musu daraja ki to kaga manzo Allah shi ma gashi shi ma yayi musharaka a wajen rera waka an fada ya mai da amsawa kala kushairi yace laysa hadha al-lafz minhu sallallahu alaihi wasallama ala wazni ash-shi'r wannan lafazin na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan wazanin waka bane yana ta kakkara wannan ne saboda watin siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa yayi waka mummunar kalma ce domin qur'ani ya kore mishi cewa wa ma huwa bisha'ir shi ba mawaki bane kuma waka ba bata dace da shi ba wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu koya masa waka ba kuma waka ma bata kamace shi ba domin kamar yadda Allah ya faɗa a wadancan su ayoyi na cikin surati shu'ara'i cewa su mawaka makaryata ne shi ko mai gaskiya ne ko mai isar da sakon gaskiya ne to dan haka da shi da waka da kasancewa mawaki a hannun riga suke dutse hannun riga suke ba mawaki bane shi sannan kuma abinda aka sani a jahiliya game da mawaka shine galibin su wasu mutane ne tantirai mutane ne takaddarai akwai mafarauta mugaye yan fashi akwai wanda suke yan fade ne akwai wanda suke mashaya ne galibin su kenan yan kadan ne irin su Zuhairu da shi irin wancan Umaytu bin Abi Salti da ire-iren su yan kadan ne wanda zaka same su mawaka amma kuma mutanen kirki a cikin al'ummar su galibin su khula'u ne wadanda aka kube su aka kore su daga cikin kabilun su irin su Shamfara irin su abin nan ire-irensu Amr ibn al-Wart to da haka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waka sabawa abinda yake akai ne ba daidai bane da haka je yana cewa duddan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan lafazin amma shi ba mawaki bane kuma faɗan lafazi kwaya ɗaya ko biyu na waka da yazo a bakin sa baya mai da shi mawaki baya sa a kira shi da mawaki tunda ba mawaki bane shi ba a san shi da waka ba waka ba ita ce harkar shi ba wahayi da karantar da shi ita ce harkar da aka san shi akai da haka kaji na tumaimaita cewa amma fa ba waka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba su dai sun yi wannan baiti daya ko biyu wanda yazo akan wazanin waka kuma ga manufar da suka yi akai to manufar ita ce yake cewa idan kana da irin wannan manufar kake yin waka to ba matsala ya manta na farko tukunna kafin su yanzu sun yi baiti daya su kuma ƴan sufaye baitoci suke barkatai kuma su wannan sun yi ne kawai a wani wuri a lokacin da suke bukata amma ba shine aikin sa ba zama suke kullun suna yin waka ba ba aikin su ba kenan dan an yi majalisi to karatun alqur'ani ake yi ko mudarasa na fiqhu kamar da al-imamu al-hakim ya rawaito cewa daga wani tabi'i yake ba da labarin cewa majalisin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sun zauna kanu yastami'una alal fiqhi sukan taru ne akan fahimta addini aw an yaqra ahaduhum shay'an min al-qur'an ko kuma ɗayan su ya karanta musu wani abu na alqur'ani sai kuma ayi musu fassara kamar yanda wa'il abin nan ibnu abdurrahman dan uwan abu salama ta dan abdurrahman yake ba da labari yace na zauna a majalisin ibnu abbasin yana koyar da tafsiri a garin makka yace wannan tafsirin da yake yi da a ce farisa da ruma za su ji labari da sun musulunta saboda irin ruwan ilimi kawai da yake a wajen da irin yadda yake fitar da sirrorin alqur'ani da bayani akan asbabun nuzuli domin ibnu abbasin shakundum ne a wannan harka annabi ya mishi addu'a allahumma allimhu at-ta'wil wa faqqihu fi din duk da an ce duka ma zaman da yayi da manzala sallallahu alaihi wasallam bai wuce wata 30 ba gaba daya iya rayuwar shi tare da manzala sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na rashidi wanda ke iya fahimtan abu bai wuce shekara 1 da 2 da watanni ba tunda an haife shi shekara ta 7 bayan annabta amin shekara ta 10 bayan annabta aka haife shi da haka an dawo madina shekara sa 3 kuma ma ba su iso madina ba shi da uwarsa da ubansa sai fatuhu makka domin kamar yake fada cikin sahih bukhari yace ana wa ummi wa abi min al mustadafi sai da kai fatuhu makka sannan suka zo madina to daga fatuhu makka zuwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dududu wata 30 ne to wannan shine iya zaman shi da manzala sallallahu alaihi wasallam amma daga nan sai ya lazumci sahabbai su Aisha su Abu Huraira su Anas su Umar dan Khattab kowa ya naci yace tsuguna kufa gidan wani har kasa ta shiga kunnan shi har ya bacci rana ta iso shi duk wannan wahala yana ta sha har wani abokin shi da yake ba da labari yace Ibnu Abbas yace kaga so mu je mu nemi sahabbai su koya mana karatu yace haba kai kana tunanin yanzu har za a nemi karatu ta na a wajen mu digga sahabbai nan kuma sai da aka waye gari sahabban sun kare kuma sai shi ake jin labari shi Ibnu Abbas nan sahabban waɗanda suka riga shi suna koyon karatu a wajen shi a shahid shine su sahabbai idan suka zauna to zaman majalisar su zaman karatu ne Ibnu Abbas yana zama a fada Umar fada ce ta sarki amma me yake da an zauna Umar zai ja aya ya ce wa ya san ma'anarta a irin haka ne har yake nuna musu me yasa nake kawo wannan yaron da kuke cewa kuna da ƴaƴa amma da suka girme shi saboda ilimin shi to da haka sahabbai idan suka zauna majalisin su ba kasida suke yi ba shine abin da muke son fahimta ba kasida suke ba karatu suke yi qur'ani sunna fahimta addini kai kuma da kamar da majalisin ka majalisin kasida to ba za ka yi kafa hujjar nasu ba domin su a wajen wani aiki ne da aka zo ana yin aikin karfi wanda a dabi'ance yana bukatar wani moral kamar mutum yana exercise yana gini yana faskare babu laifi dan yana yi yana dan wani kirari ko wani take wanda zai kara mishi azama kamar da suke idan suna cikin kiwo suka suna da waƙoƙin idan suka je kiwon raƙuma ko dabbobi suna da waƙoƙin da suke yi idan suna cikin kiwon su kamar da kuma ko mu a yanzu nan idan mutum wani in yana noma ko in yana kiwo ko in mata a cikin gida suna daka ko suna tankade da ne ake daka ko zaka ga suna da dan wasu ƴan waƙe-waƙen su da suke na dan habaici haka da dan me sunanta gangawa azu da sauransu ko to wannan shine aka ce babu komai wannan duka babu komai amma a fadada ya zama ya kai ga cewa an maida abun addini kuma har a ce wai in dai zaka samu wannan natsuwar babu komai to wannan dariƙa ce ba addinin Annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam qultu to bayan da Ibn Taymiyyah ya gama kawo waɗannan zantuttuka daga Al-Qushayri sai ya ce tadammana hadhal kalamu shay'ain, wannan zatuttuka na kushairi suna dauke da abu biyu ne, suna dauke da abu guda biyu. Abu na farko ahaduhuma ibahatu sama'il alhani wan nagamatil mustalalla, cewa ya halasta a dinka sauraron kada kade da waƙe waƙe masu sanya jin dadi a rai a ran mutane, bi sharti Allah ya ataqidal mustami'u mahdura, da sharadin kada shi mai sauraron ya kudurce wani abu na sabo, wa Allah yasma'a madhmuman, da sharadin kuma kada ya saurari wani abu wanda yake abin zargi fi shar'i a addini, wa Allah yattabi'a minhu hawahu, kar kuma ya bi son zuciyarsa. Sharadi na farko kenan, abin nan kenan na farko, abu na farko da zancen yake nunawa. Wasani abu na biyu annama aujada lil mustami'ir ragabata fi ta'ati, duk abin da ya samar wada mai saurare kwadayin da'a, wal ihtiraza min adh-dhunubi, duk abin da ya samar wa mai saurare gujewa zunubi, wa tadhakkura wa'dil haqq, duk abin da ya samar mai saurare kokarin gujewa ya tuna mishi da alƙawarin lahira, wusul al-ahwal al-hasana ila qalbi, ya kuma shigan mishi da kyakkyawan tunani, kyakkyawan yanayi cikin zuciyarsa, fa huwa mustahabbun, wannan suka ce mustahabi ne, ya ma wuce halas mustahabi ne ko. Wa ala hatainil muqaddimataini bana man qala bi istihbabi zalika, duk wanda ya halasta wannan abu sauraren kida kuma har ya kai ga cewa mustahabi ne sauraren kada kade da waƙe waƙe na yabo da makamantansu, to a bisa waɗannan abubuwa guda biyu ya gina wannan hukunci nasa. Mithlu abi Abdurrahman as-Sulami wa abi Hamid wa ghairihima, kama abu Abdurrahman as-Sulami da abu Hamid da wasansu. Wa fi ha'ula'i man qad yujibuhu ahyanan idha ra'aw annahu la yu'adda al-wajibu illa bi, ka akwai wanda ma wani lokaci sai ya ce ba ma mustahabi ba, wajibi ne sauraron wannan kada kade, a sa'ad da yaga cewa ga wani wajibi wanda ba zai cika ba sai an saurari kida, kamar yadda ake cewa kaida ce ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun, in aka samu wani abu da ya wajabta ga mutum yayi ya ki yuwa sai da jin kida, to zai ji kida yayi shi, zai ji kida shi ma jin kidan ya zama wajibi. Wa kadhalika qad yufaddilunahu ala sama'il qur'an, kai wani lokaci ma fa sukan zaki su ce ma sauraren kida ya fi sauraron alqur'ani falala, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, idza ra'u anna ma yahsulu bi sama'il alhani akthara mimma yahsulu bi sama'il qur'ani, a sa'ad da zasu ga cewa wani abu na fa'ida da ake nema zai faru idan ka saurari alqur'ani ba zai faru kamar yadda in ka saurari kida zai faru ba, kana neman wata fa'ida ta gyaran zuciya, wata fa'ida ta wa'azantuwa, wata fa'ida ta yin kuka don tunanin lahira, sai kaga in ka saurari Qur'ani baka samu wannan fa'ida, amma idan ka saurari kida kana samu wannan fa'ida ko, to a daidai wannan lokacin sai malaman dariƙa suke to kida ya fi maka muhimmanci, domin abin da kake so ka karkata zuwa gare shi, gayar da kake nema ka kai gare ta ta tarqiqul qalbi, sanyaye zuciyarka da raurar da raurara da ainihin wato sanya ta zama tana raurawa akan tsoron Allah, kai ta bushe game da Alqur'ani, amma idan ka ji kida tana yin laushi to sai a ce maka to kida ya fi maka muhimmanci a wannan lokacin fiye da Alqur'ani, wannan fa ba shari bane wallahi jama'a ki musu. Wannan magana ka je karanta littafin Ihya Ulumuddin na Imam Al-Ghazali, Allah ya gafarta mishi, sai dai kawo fuskoki guda bakwai wanda a wannan fuskokin duka sauraren kida ya fi falala fiye da sauraron Alqur'ani, kuma yadda sunan addini shi sa malaman Andalus suka yi ijma'i suka ce littafin Ihya Ulumuddin bai da wani amfani a cikin addini, aka dinga karbo shi daga gun mutane, kowa ya kawo nashi a biya shi compensation na kuɗin da ya siya, aka tara su tari guda yanda ka san ana tara kayan abin nan me yake ce musu dala, inda za a tara dala hatsi ko kuma irin yanda customs suke tara kayan sun kwace, haka aka tara musu, aka tara malamai suka bada fatawa aka cinna musu wuta cewa wannan littafin ba su da wani amfani a cikin addini, ya dinga kawo fuskoki da gaskiya abin da ya kawo na farko ya ce saboda ayoyin Alqur'ani ba sa dacewa da kowane yanayi, akwai yanayin da la tatanasabu ayatul Qur'an ma a kulli halin,
wai har yake kwatance yake mutumin da ya shiga cikin bakin ciki da kunci da damuwa idan ka zo kana karanta mishi ayoyin da suke magana akan hukunci hukunci yusikumullahu fi auladikum irin idza tadayantum bidayn lajalin musamma kaza 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 wasinal ladina utul kita wasinal insana biwaldihi isana yaushe zai fahimci wadannan ayoyi mutumin da ke cikin damuwa ai ba zai fahimci wadannan ba ba yanayin da zai fahimci su bane wanda ke cikin damuwa nan yana buƙatar wani sauti ne wani blues mai ratsa zuciya wanda zai shiga cikin bargon shi sanya shi da haka qur'ani ba wai yana faɗa dan irin alqur'ani bane magana ah yana sunna maka wani abu ne da shi ya gane shi bi tajriba yace na biyu yace saboda shi alqur'ani an karanta an maimaita har ya zama jiki da haka an waye gari ma ko da ana karanta shi ma ba a jin komai har yake kawo ta kisa cewa sahabbai wai suna ce ma mutanen ƙauye idan mutanen ƙauye ya zo ya ji alqur'ani sai a ga ya ta kuka saboda bai taba ji ba sai ranar sai sahabbai suna ce musu mu ma da haka muke sai mu ma da mun ji alqur'ani sai mu ta kuka amma yanzu mun riga mun saba zukatanmu sun bushe saboda mun ji jiya mun ji goma za mu ji wannan kisa shi ya je kawo ta wallahu alam da haka wai tunda shi qur'ani kullun ana ji yanzu yau za ka karanta fatiha misali kai kuka da wuya saboda me yasa a ganin shi me yasa haka saboda ta riga ta bi jinin jikinka ya kawo ta kaida wacce take sananniya ce a psychology cewa duk wani abu sabo yana da wata sadma da waka duk abu sabo koda kana da wanda ya fishi idan sabo ya zo a dabi'ance yana da wani shock da zai zo maka da shi idan abun mamaki ne ko garibi ne idan abun so ne yana da wani waka a zuciyarka wata kauna da zaka masa misali koda kana da riga mai tsada in ka sai wata sabuwar riga to sai kaga wannan sabo ko da kai tsada waccan ba ka fi son ka saka ta haka idan kai sabon abun hawa haka idan kai sabuwar aure ko a dabi'ance zaka kana maili zuwa ga wannan sabon haka aka maka sabuwar haihuwa sai kana da maili zuwa gare shi saboda sabo ne ce to duk wannan yana nuni zuwa ga shi qur'ani tunda ana tare da shi shekara da shekaru bai da wannan abin nan din da ake nema yace kuma saboda abin da ke cikin waka na ma'auni na wazani babu shi a alqur'ani qur'ani ba mawzuni bane amma waka wannan wazanin da aka yi mata wanda zaka dinga tafiya da zancen yana rangaji da zuciyarka har baka sani ma haka dinga gada kai kanka na gaduwa tare da gergedawan hawa da saukan wazan cito wannan babu shi a cikin alqur'ani da haka a lokacin sai zama waka ta fi natsar da kai fi alqur'ani yace kuma saboda lahani da aka zo aka kara bayan ga wakan sai aka kara mata kuma lahani na kida yace wanda kuma kaga wannan haramun ne shi qur'ani a hada shi da lahani shi ba za a yi hada shi da lahani ba da zai yi shi ma qur'ani sai a dauki ayoyin sai a lahana su dan su yi irin wannan dadin ya ci gaba da cewa saboda kuma shi abin nan wato shi alqur'ani ba za ka karanta shi wato abin da ke cikin shi ba dole ya dace da san ranka ba za ka yi karanta abin da ya saba wa san ranka amma idan waka ne idan ka kira ka ce a zo a yi maka waka ko kuma wakar da kake so ka saurara dama sai in ta dace da san ranka sannan za ka saurare ta in ba ta dace ba kana fara ji za ka kashe ba haka ba ne da ka fara jin waka ka ji bata maka ba za ka kashe in kuma wani aka gayyato aka ce zo yi waka kamar yadda ake yanzu misali a bukukuwa dama za a gaya mishi abin da ake so yi wannan taron na siyasa ne wannan taron na bikin aure ne da wance da wane ne suke yin aure su za ka ma waka ga abin da ake so ka faɗa wannan taron na siyasa ne wane ne dan takara shi ake so ka yaba kaga zai faɗa wa mutane abin da suke son ji shi ko alqur'ani ba zo da ya faɗa muku ba abin da kuke watakila abin da ma kuke a wurin da yace babu kyau idan an zauna ne ana shan giya kuma a karanta a ce namal khamru wal maisiru ko an zauna ne ana gulma yace wallahi ka tabba'adukum ba'da kaga zai saba muku zai saba wa san zuciyarku duk wannan manganin gazali ne jama'a da ya dinga kawowa suna nan da yawa yace kuma karshe yace kaga kuma shi qur'ani zancen Allah ne ba zancen mutane bane kuma zancen Allah yafi karfin ayi wasa da shi dole ne a bar shi yadda Allah ya yi shi shi ko waka da zance na dan adam wannan ayin waka wani ya zo ya kara wani ya rage wani ya canza mata salo wani wanda yake rerawa ya fi iya tafiye da ma wanda ya waka yayi maganganu masu tsayi yana nan a cikin iya ulumuddin cikin juz'i na 6 wanda daga nan ne
a bisa ga dukan alamu Ibn Taymiyyah da irin wannan maganar nasu ya samu magana akan cewa wasu suna ganin akwai yanayin da za a shiga wanda sauraron waka yafi sauraron alqur'ani to kuma koda ba su faɗi wannan ba waɗanda kake rayuwa da su a yanzu zaka iya ganin lisanul hal din su na faɗin haka dan zaka ga wani misali ya haddace waka iri daban-daban wata kila tafi guda dubu da guda daya amma bai haddace sura kwaya daya alqur'ani mai muhimmanci ba bai haddace ba bai san ma'anar alqur'ani ba kullun yana sauraron waka laila nahar amma baya sauraron alqur'ani baya karantawa baya sauraron tafsirin sa baya zuwa makaranta koyon alqur'ani bai damu da sai ya koya ba bai damu da sai ƴaƴan shi da iyalan shi sun iya ba ballantana magana aiki da alqur'ani duk bai damu da wannan ba amma duk abin da ya ji na sabo waka zai bar ma zai je siyo kasa din ko ya je ya recording ɗinta daga kan internet ko kuma shi yake ma biyan kuɗi yana yi sannan kuma su ne abin da za a zo a yi a majalisin addini a majalisin fira a majalisin ko ina su ake saurare har mutane sun waye gari ma ba sa ganin wani abu na aibi game da haka kaga aikin mutane ya nuna sun fi muhimmantar da waka fiye da alqur'ani ko da ba su faɗa ba ballantana kuma gashi wasu su suna faɗa Allah ya tsare mu to Ibn Taymiyyah yana cigaba da kawo mana waɗannan maganganu kafin ya raddin su yace a wa kadhalika qad yufaddilunahu ala sama'il qur'ani idza ra'aw anna ma yahsul bi sama'il alhani aktharu mimma yahsul bi sama'il qur'an haka nan kuma zaka ga suna fifita wato waka da sauraranta akan alqur'ani idan suka fahimci cewa abinda za su samu na falala wajen sauraron waka yana gaba da abin da za su samu wajen sauraron alqur'ani wa hum fi dhalika yudahuna liman yujibu min alkalamil muhdath ma yujibu anan kaga sun yi iri daya da waɗanda suke wajabtawa mutane bin ilmul kalam su ce wajibi ne a bi ka'idojinsa wajibi ne a fahimci rayuwa da addini a bisa mahangarsa wa liman yufaddilu ma fihi min alilmi ala ma yustafadu min alqur'ani wal hadith sannan ɗaya kuma da irin malamai masu cewa abin da ke cikin falsafa da ilmul kalam na ilimi yafi muhimmanci fiye da abin da ke cikin alqur'ani da hadisi kaga ai malamai ba suna faɗan wannan waɗanda ake cewa malamai har yanzu akwai masu faɗa irin wannan akwai su a nan ƙasashen namu da ko'ina masu ganin cewa falsafa tafi alqur'ani ba da ilimi gaskiyar da ke cikinta tafi muhimmanci fiye da alqur'ani ka'idojin ilmul kalam ka'idoji ne waɗanda dole za a yi aiki da su ba a iya kuskurantar da su sai dai a murɗe alqur'ani da sunna su bi abin da falsafar nan ta faɗa amma ita ba za a murɗe ta ba to kaga waɗannan sun yi kama da su ta wannan fuska malam yace lakin fi ulaika man yara al-imana la yatimmu illa bi mabsadahu min al-kalam yace to amma fa su ɗan ilmul kalam a cikin su akwai wanda suke ganin imanin ma mutum baya cika sai in ya bi abin da suka kawo na bid'a ilmul kalam wa fihi man yukaffiru bi mukhalafatihi aw yufassiqu a cikin su ma akwai wanda yake ganin wanda ya saba ilmul kalam kafiri ne wanda ya saba wa mazhabin su na ash'ariyya fasiki akwai su masu ganin haka wa ahli sama'i aidan su ma waɗannan masu jin waƙe-waƙen su ma a cikin su akwai fihim man yara al-imana la yatimu illa bihi wanda suke ganin ma wanda baya sauraron waka to bai da imani ne in baka sauraron waƙoƙin yabo baka biye masu sauraron su to baka da imani wa fihim man yaqulu fi munkirihi al-aqwal al-azima akwai wanda suke faɗan munanan maganganu game da wanda yake musu inkarin wannan abu a ce baya san manzon Allah ai maƙiyi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama su sune masoya a ce bai da imani a ce ai ba yahude ne kaga sune al-aqwal al-azima mugaye maganganu wa kad yakunu yas'a fi qatl munkiri wani lokaci ma sai kaga sun yi kokarin su kashe mutum sai kaga mai yanzu ake wannan maganganun fiye da shekara 700 malami da zai fito ya wa'azi ya ce babu kyau abin da suke yi za su yi nufin kashe shi za a bada fatawa a ce duk wanda ya kashe shi yayi jihadi jinin wane ya halasta haka aka yi Abubakar Gumi haka aka yi Malam Jafar haka aka yi Malam Albani namu da Allah ya gafarta musu gaba daya duka waɗannan malaman sai da 100 dariƙa suka ce jinin su ya halasta saboda suna cewa wannan abin babu kyau har a kwadaitar da mutane akan kashe su addini ne idan ma sun ji labarin wanin su ya mutu su ta murna Allah yayi maganin wane ai wane Allah ya kashe kaza su ta sharri inda dika ha cewa suke wane bayan ya mutu ya zama jaki a cikin kabarin shi saboda yayi kaza saboda yayi kaza duk irin wannan sune abubuwan da suke kaga ashe ba saban abu bane walakinna jinsuhum kana khairan min jinsil mutakallima yace amma fa duk da haka in ka hada 'yan dariƙa da jumla ka hada 'yan ilmul kalami da falsafa a jumlace
to sharrin ɗan dariƙa yafi sauki fiye da sharrin ɗan ilmul kalam inji malai ibn timiya mimma fa'alu zalika min adh-dhurubi saboda abinda suka aikata na zulubai kama yastahibuna ilmul kalami wa yujibuna kamar da su kuma wannan suke cewa ilmul kalami mustahabi ne ilmul kalami wajibi ne ma dole sai da shi za a fahimci Allah wa yadhmuna tarikahu suna zagin wanda ya bar ilmul kalam wa yasubunahu suna zarge shi suna zagin shi wa yu'amilunahu min al-adawati bima yu'amalu bihi al-kafir suna mu'amalantan ahlus sunna da adawa kamar kace kafiri ne mu ahlus sunna da malaman mu da waɗanda muke karanta littafin su haka ɗan ilmul kalam suke kallon su yanzu kamar ibn taymiya din nan suna mushi mugun sharri ba dan kankani ba tun daga wanda suka yi zamani da shi da wanda suka biyo bayan shi irin waɗannan su subki da suka yi rubuce-rubuce irin su abin nan ibn hajar al-haytami wanda halitta ji yayi dan kafirta ibn taymiya dukan za ga malaman ilmul kalam sun tsani su ji wani malami yana magana yana cewa abu alqur'ani abu sunna kar a fassara alqur'ani da sunna sai da fassara magabata za su ce batacce ne kafiri ne ba yahudi ne ba maguje ne yana wa isra'ila aiki ne ai america ne suka turo shi daga america ake kawo mishi kudi abin da suke fara kenan ai saudiya kasar yahudawa ce din me yasa suke mata wannan tace abu tauhidi kaga tunan sharrin su yafi sharrin yan dariqa sharrin waɗannan mugayen malamai ash'ariya yafi sharrin zallan dan dariqa wanda kawai kida yake saurare yace wa bi'iza'i istihbabi ha'ula'i waɗannan wato ɗan ilmul kalam da abinda suke dinna a gefe sai ka bi'iza'i yanda yake fuskantan istihbabu ha'ula'i mustahabbantawa da waɗancan suka yi au ijabihim ko suka wajabta anna qauman min ahlil ilmi yukaffirunahum bi istihbabi dhalika au ijabihi aka samu wasu malamai sun kafirta su ɗan dariqa ko kuma sun bid'antar da su akan wannan aikin wato munin aikin da malaman ilmul karam suka yi kusan ɗaya yake da munin aikin malamai waɗanda su kuma suka kafarta yan dariqa saboda wannan abu wali hadha najidu fil mustahabbina lahu wa fil munkirina lahu min al gulubi ma awjaba iftiraqu al iftiraq wal adawati wal baghdha da haka baka ga tsakankanin masu cewa abu kida ai kida mustahabbi da kuma masu inkarin ka'ai aka samu guluwi aka samu wuce makadi da rawa wanda irin wannan guluwin ya haifar da al-iftiraq rabuwar kai wal adawa da gaba wal bagba da ainihin wato bakar gaba rabuwar kai tsakankanin masu cewa ai kida da masu cewa kida addini ne da masu ganin kida bid'a ne an rabu rabuwar ta yi tsanani an kafirta juna an yi fada an yi yaki wa aslu zalika tarkul fariqain jami'an lima shara'ahu Allah min as-sama'i ash-shar'i abinda ya kawo haka shine bangarorin guda biyu da masu cewa bid'a ne da masu cewa sunna ne dukannin su sun yi watsi da sauraron abinda shari'a ta ce a saurara alladhi yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa ibaduhu al-mu'minun qur'ani wanda Allah yake so manzo Allah yake so bayin Allah mu'mina suke so wato duk da su masu cewa babu kyau din su ne akan gaskiya amma ba fada suke da ƙarya ta hanyar bal na kadhibu bil haqqi ala al batil ba suna yin fada da ƙarya ne su ma ta hanyar ƙarya suna yin wa'azin rafkani kawai akai dan haka shine irin wannan magana da muka yi a baya yi ma ɗan dariqa kudin goro kafirta su gabaki daya kyamar su muguwar kyama wannan yana daga cikin gulu su kuma a bangare guda su ma sai suka yi nasu guluwi din su kuma suka kyamaci sunna suka kyamaci musulmai suka ce makiya annabi ne ma su yi ta musu sharri iri daban-daban da kage to duka wannan guluwin me ya jawo shi kowa yayi nisa da asalin alqur'ani wannan ya ja hagu wannan ya ja dama Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa hatanil muqaddimatani kilahuma ghalatun mushtamilun ala dalilin mujmalin wadannan abubuwan guda biyu da suka kawo cewa ya halasta saboda yana sanya zuciya sannan kuma zai zama mustahabi idan ya zama a cikin shi zaka samu wato abin da yake na alheri kuma babu wani barna a ciki wanda muka ji muqaddima guda biyu da ambata yace akan suka gina dukkanin maganganun su yace waɗannan muqaddima guda biyu mustamilun ala dalilin mujmalin zamu saurara ana idan mun so mu tashi akan wannan gaba a darasin mu na gaba saboda ƙurewar lokaci subhanakallahumma
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.